الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko dukan godiya da yabo da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wataala ya kowa mai komai wanda ya kaddara haduwanmu da saduwanmu a wannan lokaci a wannan makaranta bisa munasaba ta daura wanda ƴan uwa suka tsara Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya sa wannan abu ya dore wanda muna cikin mada ta usulul fiqh karkashin littafin al-waraqat na abul maali imamul haramaini abdul malik bin abdullahi al-juwaini Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama wanda wannan malami wanda muka ciyara su a shekara ta 478 kenan muka ci kusan akalla yanzu shekara 970 kage da gaske amfanin ilimi yanzu ne wannan littafin akalla shekara 970 rabuwarsa da duniya to amma kaga dake ya wallafa ilimi gashi yanzu muna karanta kuma zai samu lada da izinin Allah wanda manzo Allah ya ce yana daga cikin abin da zai samu mutum bayan mutuwarsa shine ilmun yuntafa'u bi to insha Allah zamu tashi fi jalsati salisa wa azunnu anna hiya al-akhir azunnu هي الأخيرة إن شاء الله في هذه الدورة لذلك اليوم سنستعجل كثيرا سنأخذ الدرس بالأجلة وبدون إطالة إن شاء الله كنا إن شاء الله عندما كتبها من سيأكم aksamu kalam yadda aka tsara yau insha Allah littafin samu shi duka biya yu ba amma zamu samu ta dai gaba da zamu tsaya bayan wannan kuma wanda suke da tasaulat da istifsarat da mulahazat da sauran su mana dai wanda yake neman karin bayani ko sharhi ko ta tambaya akan abin da ya shafi wannan abin da muka karanta kenan yan uwa sai tambaya insha Allah ko neman karin haske da bayani jiya here ga baya na lura a garin gaggawa a wannan babin na aksamul kalam min haisul isti'mal mun tsallake alhaqiqatu imma lugawiyya wa imma shar'iyya wa imma urfiyya kuna tuna ko tunda yanzu da za a tambaye wani ka kawo misali haqiqa lugawiyya da shar'iyya da urfiyya to wannan shine muka yi dan sote muka yi tajawuzi bane ba kenan zamu fara da kan shema ko mu al'amaru mun ga alhaqiqa shine muka ce shine isti'malul lafzi fi mawdi alahu ayi amfani da lafazi akan yadda aka kirkire shi ko aka aza mushi ma'ana akan shi misali muka ce in aka ce asadun aka tambaye ka mahil haqiqa fil asad ka ce alhaywanul muftaris dabba da take farauta shine asali aka ce ma asadun to muka ce to ita wannan haqiqa din tana iya zaman tuwa lugawiyya ma'ana akwai haqiqa ta luga ma'ana shine aka ga malamai suna ce at-ta'rifu lugatan wastilahan in suka ce istilahi to za a diba malaman hadisi ne to me a wajen su malaman fiqhu ne me a wajen su to amma suka ce luga suna ne a yaren larabci me ake ni to aka ce alhaqiqa lugawiyya shine zamanto lafazin da ake istimalin shi a wada'il fi wada'il lugha ma'ana a tsagon a tsabar tsagoran yaren harshen larabci misali as-salatu in aka tambaye ka mahiya salatu lugatan menene addu'a ko to amma shin istimalul fuqaha in aka ce as-salatu addu'a ke ni to kaga yanzu ne kika ce haqiqa lugawiyya li ma'anas salati hiya addu'a shine addu'a kuma alqur'ani ma zo da shi inda Allah yake cewa khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. Ai kai ka san nan da aka ce wa salli alayhim, ma'ana wanda suka kawo zakka Allah ya umarci manzo Allah ya amsa wanda za ta zama to tsarki ne gare su da tsarkaka kenan tsarki su gare su da kuma dukiyar shine tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ma'ana tutahhiruhum za ta zama to za ta tsarkake zakatan su daga rowa, tunda ai yana daga cikin alamu mai hudda zakka zaka gane bai da rowa inda akwai wanda sai duke ma ba sa iya badawa. Wannan ma an yi wada ta hi badata ga gairu mustahiki ha ga wanda ba wanda suka cancanta ba, kaga wani ya ba ma kanin shi ko kanin matar shi ko ma uwayen shi, wanda kuma kaga uwaye ba a ba su zakka tunda uwaye karkashin da suke an dawo ne su ce ma kai zaka ba da kenan ka ba ma uwayen ka kamar ta dawo gida ne. Su kuma Allah ya zana inna masadaqatu lil fuqara wal masakin, wannan guda ta kusin da aka zana kenan. Dai yanzu anan sai mu ce wa salli alaihim ay wad'u lahum, a ba alaihim ba, subhanallah. Idza ta'adda as-salatu bi ala bi ma'ana du'a'un munkar, addu'a ce wanda ake yi, shi yasa ku rike da kyau. In kaji an ce wa salli alaihim a cikin ayan ne yace wa salli alaihim, yawa wannan in wannan ne kenan, wannan babu lafi a wajen du'a'u ne, baka ce ba ad'u alayka, saboda manzo Allah ya ce la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala amwalikum. Me yasa kenan da me ake ni da la tad'u ala anfusikum, ana ne mummuna addu'a, to shi yasa Allah ya ce mu tayata ka tsantsa. In nace sa'adu laka to addu'a alkhairi ce, du'a'u khairi ne, nace sa'adu alayka du'a'u sharri ne, shi yasa su laraba da ka ce mutun sa'adu alayka to ya an yi rigima, saboda ta kai zan ma mummuna addu'a in ka kawo ala bayan du'a, ma'ana mummuna addu'a ce, amma nace sa'adu laka kenan zan ma addu'a alkhairi kamar da manzo Allah ya ce wal qur'anu hujjatul laka, to ai hujjatul laka zai zama to hujja gare ka, ma'ana idza amilta bihi yakunu hujjatan laka bi an yashfa'a laka yawmal qiyama, zai zama to hujja gare ka idan ka karanta kai aiki da shi, to zai zama to hujja gare ka, ma'ana ya shige ma gaba wajen nema ma ceto a wajen Allah, tunda manzo Allah ya ce ya qara alqur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi, to amma wa aw alayka zai zama to aw alayka, to qur'ani zai zama to hujja akan ka ba a gare ka ba, idza lam ta'mal bihi idan ba kai aiki da shi ba, aw idza lam to allimu baka koyi karatun alqur'ani ba da sauransu, kenan zai zama to hujja akan ka ta hanyar da zai zama to sanaje shigar ka huta, ana zai je kai kara wa'annan ba sa karanta. Shi yasa a cikin suratul furqan a aya ta 30 ai Allah ya bamu labari wa qala rasul ya rabbi inna qaumi takhazu hadha alqur'ana, manzo Allah zai kai koke wajen Allah cewa al'umma ta sirke wannan alqur'ani abin kauracewa, to kaga duk wanda akai karan shi wajen Allah ya kaurace alqur'ani, kuma wa kai karan shi manzan Allah, wajen mu aka kai wajen Allah su wane ne shedu mala'iku, kaga shikenan, to wanda kake wanda ake sa ran zai cece ka she kai karanka, kaga ai ta kare, to shine wannan. Amma an aka ce as-salatu to nan mun ga alhaqiqan lugawiyya, mun buga misali da as-salatu muka ga kenan a lugha ana ce addu'a, to amma shari'iyawa shine muka ce as-salatu ya mace af'alun wa aqwalun awwalu hatta kabiru wa akhiru hatta taslimu ala sifatin wa hay'atin makhsusatin min shakhsin makhsusin, shine ta'rifin ta. Ma'ana in aka ce sallah a shari'a shine af'alun wasu ayyuka ne wa aqwalun da wasu furici ko zantuka, farkon wannan abun shine at-takbiru, farkon sallah ne ake yi Allahu akbar ko, wa akhiru hatta taslimu karshen wannan kuma sallama, kuma ala sifatin wa hay'atin makhsusa akan wata siffa da yanayi wanda yake kebantacce, tunda ai sallah tana da siffar da ake yinta, kuma min shakhsin makhsus kuma daga wani mutum wanda yake kebantacce, tunda ba kowa yake sallah ba, akwai wanda baya sallah, kafiri baya ba sallah ba, ko a ce mace tana cikin halin rashin sarki ba za ta yi sallah ba da sauran ababe ne, to kaga yanzu wannan haimuci wannan shine ake ni da mi as-salatu kenan, kaga wannan shine haqiqa shar'iyya, sai haqiqa urfiyya, ita kuma haqiqa urfiyya abinda shi al-urf, in aka ce al-urf shine ma ta'arafa alaihi nasu, abinda mutane suka saba da shi, nake ce al'adatu al'ada, ma'ana abinda mutane suka tashi suka gada iyaye da kakanni na abinda ya shafi wata mu'amala da sauransu, to haqiqa urfiyya shi kuma mi, sai mu zo mi wazana tsakanin lugha da urf, misali a yaren larabci in aka ce addabatu wa ma min dabbatin illa ala llahi rizqa, to anan addaba a yaren larabci abinda suke ni kullu ma yadubbu ala al-ardi, ai bi ma'ana kullu ma yamshi ala al-ardi, duk abin da yake tahiya kas a yaren larabci ana ce mi addabatu, da haka karkashin wannan dabba ta shiga, mutun ya shiga, duk wani abu da ka sai yana tayi har su muciji da su kadangare da su cin naku da kiyashi duka tunda ne da dubuna al'adu sai tayi ne a bayan kasa to amma mi a urfuwa su kuma ya khusuna dabbatu bi zawatil arba'i amma aya al'ada in suka ce addaba suna nihin dabba ita ma zawatul arba mai kawa hudu irin rago tinkiya mariki saniya da jaki da sauransu ma'ana dabbobi masu kawa hudu kaga anan ma a dabbobin ma an hudu masu kawa biyu irin su kaji da agwagwa da talatalu da sauransu to kaga kenan nan sai mu ce haqiqa urfiya ta addaba dabba mai kawa hudu amma kuma mi a logawiyawa sai mu ci abinda yake ne duk abinda yake tafiya a bayan kasa dan haka ya shafi mai mutun da dabbobi da sauransu to wannan shine abinda yake ne ko lugawiya ko shari'a ko urfiya to kenan aka zo kalli muwazana yadda ake yi ya ayi luga sharu luga urf kun gane ko ai kamar da muka gani as-salatu luga da shar kun muka ga addaba luga da urf to wannan shine yake ne hakika urfiya ko shari'a ko lugawiya sai mu ji darasin mu ne titabin shine ma'ana unwanin al'amuru sigatuhu wa dalalatuha wa ba'du masailihi al'amuru umarni sigogin da ake amfani da su wajen yin umarni wa dalalatuha kuma da abinda umarni yake nuni akai shine dalala ayi bi ma'ana murad abinda ake nufi wa ba'du masaili da wasu masaloli da suka shafi al'amuru to mu sani al'amuru wan nawahi min al-abwab al-muhimma fi usul al-fiqh sai babbuka masu muhimmanci a ilmin usul al-fiqh lianna madara taklifi ala al-awamir wan nawahi saboda in ka diba a cikin addinin musulunci taklifi ma'ana abin da yake taklifi tallafawa da Allah yake ma bayin sa na abubuwa zaka ga suna kai komo ne tsakanin yi da bari in aka ce umarni yi ne ko in aka ce hani bari to in ka diba mu kuma duk shari'a tana kai komo ne akan kai ko ka bari to shi yasa yake da muhimmanci mutun ya san al'amuru da sauransu duk wani zai iya ganin ai al'amuru yana da alaka da nahwu to amma kuma alaka shi da nahwu shine me in baka san ba nahwu ba tunda al'amur nahwu ne za a ce ma fi'ilu amr za a ce ma la an nahiya to in baka san su ba shi yasa malamai suka ce idan mutum ya zama to dan adawan nahwu ko balaga ko sarfu to zai samu matsala wajen fahimta ilimi na addini dole ka san saboda me shi Allah ya saukar da wannan qur'ani ne bilisanin arabiy mubin da yaren larabci aka saukar tunda da yaren larabci aka saukar an saukar da shi ne akan ka'idodin larabci shi yasa da wuya kaga duk wata ka'ida ta larabci qur'ani ya saba mata in ka dauke kana wa akhwatuha an ce kana tarfa'ul mubtada wa tansibul khabar to yake yake diba kaga a qur'ani ai ne aka samu wannan ka'ida ta saba wa kana Allahu ghafuran to yanzu kana Allahu ina ismu kana Allahu me wasalin sa rufa ko Allahu aka ce to kuma aka ce khabaru kana mansuban kana Allahu ghafuran ghafuran shine ka gami khabar kenan ka ga zama to mansuban to haka in ka dauki inna wa akhwatuha ita kuma bil aks ita kuma tansibul mubtada wa tarfa'u al khabar ko to yake diba qur'ani inna allaha ghafurun to inna allaha kaga na Allahu shine ismu inna kaga mansubun ne ghafurun khabaru minene to shi yasa kenan in kana so ka fahimci alqur'ani dole ka san nawo tunda akan wannan yake tafiya to shine malai ce mana wal amru abinda yake da al'amuru shine istida'u abinda yake da istida'u shine talabu ay talabul fi'li shine istida'ul fi'li shine talabul fi'li neman yin aiki bil qawli ta hanyar furtawa mimman huwa dunahu ta wanda yake kasa da kai ala sabilul wujub akan iska ta wajibi ma'ana aka ce al'amuru shine ka nemi ayi aiki wanda yake kasa da kai kuma ala sabilul wujub akan yin wannan abun wajibi ne to shine ake ce mai al'amuru to ayyuka mun yi bayani muka ce idan talab ya zamanto minal a'la ila al adna shine ake ce mimi min al'ala ila al'adna daga na sama zuwa na kasa shi ake ce mai amru to idan kana min al'adna ila al'ala shi kuma mi min al'asfal ila al'ala addu'a muka ce kuma idan kana min me yake da suna min mutasawin mun aka ce mutasawin wanda yake daidai da kai kenan tsaran ka kenan shi kuma me ake ce mai iltimas kenan to shine nan da anun da ahu da wa'incin shi sai aka ce mimman huwa dunu to wannan shine ake ce ma al'amru wasigatuhu to wata siga ce ake amfani da ita in za a yi umarni to shine malai ka mana if al if'al kenan mutum ce ma if'al ka aikata to nan da ka if'al wazan ne kawo if'al misali kana iya cewa oktob ala wazan if'al ne imshi ala wazan if'al ne misali Allah yake cewa manzo Allah aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl kaga nan aqimis salata nan umarni ne to nan da aka ce if'al he kai kiyasi da if'ali na mace kamar misali ya maryamu qunuti li rabbi wasjudi warka'i kaga nan na mace ko haka kuma he kai haka if'alu kama aqimu as-salata kaga nan ala wazan if'alu ne kenan dai siga shi a ce if'al ka aikata to shine mun mallai ce kuma yana da sigogi da amma ba wannan bace ba daga cikin siga umarni a cikin alqur'ani misali ana iya amfani da furida alaikum ko kutiba alaikum mana kutiba alaikum siyam din shi yasa kaga an kawo kutiba mafi yawanci alqur'ani ba ana ne rubutu bane ba kutiba alaikum siyam kama kutiba ai bima na furida ko kuma a ce kutiba alaikum idza hadara ahadakum almaut shi ma nan furida ne ko kuma kutiba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum shi ma bi duk ana ne abin da yake ne kenan na umarni ne to shine mallai ce wahi indal italaqi wat tajarrud an alqarinati tuhmalu alayhi to yaushe ne ake daukan umarni a matsayin wajibi shine yace idan ya zamanto alal indal italaqi a sake ba mai bakaihi ba wat tajarrud an alqarinati kuma ya zamanto ai gairu muqtarini bai hadu ba da wata qarina ma'ana wata dalili tuhmalu alayhi wadda take aka dora akan shi mana ya zamanto in kaga an yi umarni a sake babu wani kaidi da ya bai bai shi ko wani abu da yake nuna cewa wannan ba umarni bane ake nufi ba to wannan zai zamanto alal wujubi ne shine ce indal italaq wa tajarrud an alqarina ya zamanto a sake babu wata qarina to malu alai wanda za a dora ta akan wannan an nuna cewa ba wajibi bane ba yace illa ma dallal dalili sai dai idan aka samu wani dalili ala annal murada minhu an nadabu sai dai an samu dalili da yake nuna cewa wannan umarnin nadabu ake ni ma'ana istihbabi ake ni ma'ana abu ne mustahabi ba dole ba awil ibaha ko kuma yana nuni ne akan halalci to fayuhmalu alayhi to a lokacin yayi ayi amfani da shi a matsayin annadabu ko awil ibaha kenan anan ga babin da yake so nuna mana idan kaga alqur'ani an yi umarni a sake to ana daukan shi ne a matsayin wajibi tunda ai al'amru yaqtadi alwujub inda kaga an yi umarni a alqur'ani to asali shine ne ana daukan shi ne a matsayin wajibi sai dai an samu wani dalili wanda yake nuna cewa wannan abin duk da umarni ne aka yi amma kuma mi yana nuna wannan abin mustahabi ne ko yana nuna wannan abin cewa mi halal ne misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu qabla al-maghribi sallu qabla salati al-maghribi sallu qabla salati al-maghribi wa qala fi salisa liman sha'a in kuka kalla ai tai sallu qabla salati na me umarni ne tai sallu kaga nan fi'il amr ne da wawul jama'a tai sallu ku yi sallah kafin sallar magriba sallu qabla al-maghribi wa qala fi salisa ana ukun yace liman sha'a to kaga hazi qarinatun tasrifuhu min al-wujubi ila an-nadabi tunda dai yace liman sha'a abu na wajibi ana cewa wanda yaso to kaga wannan zai nuna kenan wannan ba wajibi ake ni ba me ake ni mustahabi ne to kaga shine yace he dai an samu dalili ne yake nuna cewa abin mustahabi ne duk da gashi mun gani umarni ne akai to amma he manzo Allah yace liman sha'a ga wanda yaso to tunda aka ce ga wanda yaso kenan ya tashi daga wajibi ya komo mi mustahabi tunda dama abin mustahabi dama an baka zabi ne in kana so kai zaka samu ladan an baka yi ba babu alhaki ko zinibi akan ka to kun ga yanzu mun samu alal nadabi ko kuma awil ibaha ko kuma wannan abin ya nuna cewa halal ne misali me asalin farauta asaidu asalin yin farauta ai halal ne ko to amma ni sai Allah subhanahu wataala a cikin suratul maida he ya haramta wa waɗanda suke sun dauki harama ta aikin haji ko umara mine yin farauta la taqtulu sayda wa antum hurum Allah ya ce to kada ku sake ku kashe abin farauta kuna halin harama kun dauki harama yin aikin haji ko umara to amma ni sai daga baya sai aka zo aka ce mi fa iza halaltum idan kuka warware ma'ana kuka kare aikin haji ko umara kenan ya zamanto kun samu wuri ma'ana kun huta daga abin da ya shayi niyya da harama ma'ana kun kare to ya Allah ce mi fasadu to yanzu tambaye da zamu ana nan da aka ce wa iza halaltum idan kuka kare aikin haji ko umara kun huta daga mi harami to mi fasadu ai nan fasadu mine ne akai amrin ne aka yi to amma ya mu ce nan fastadu dole ne kenan yanzu za ku yi kene mu ce to sai mu koma mal aslu min asayid me asalin asayid me asalin shi aljawaz ko kace alhilu kenan asalin shi to kene mu ce to shikenan nan da aka ce fastadu dama an hana shi ne saboda li'aridin saboda wani abu da ya bujiro me abin da ya bujiro aikin haji ko umara to tunda yanzu babu wannan kenan yanzu zai komo ala asali menene asali jawaz idan daga wani yazo ce to din da an ce duk umarni kawo wajibi ne yace to Allah ya ce fasadu da haka dole ya kunyi a kenan zai ce zan zai dawo ala ibaha ne duk da kun san wannan abun akwai maliban da suka ce al miki da suna al amru ba'd al haziri yadullu ala al ibaha ta suka yi wai idan aka yi umarni in ba ku mance ba ina ji ban sani ba a ran farko ne ko a je ne mun haɗu wannan ka'ida cewa idan aka yi umarni bayan hani to yana nuna mai halacci idan aka yi umarni bayan haramci yana nuna mai halacci ko to wannan ba haka bane laysa ala italaqi wannan jawabin ibnu kasir ya kawo shi ko koma wannan aya tafsir ibnu kasir tafsir alquran alazim ya kawo wannan masala yace to wannan akwai iskaliya anan yace ku sani iskaliya yace to in kuka ce haka mace an hana ta yin sallah akwai macen da ta zo jin manzo Allah take tambaya akan hukuncin mai al'ada in tana al'ada yayi kamata za ta yi sallah sai manzo Allah ce idza aqbalat haidatuki yace fada'i salata yace idan al'ada ki ta zo miki ki bar sallah yace wa idza adbarat idan ta juya da baya ma'ana al'ada ta dauki yace to fakta sili sun musalli yace he ki wanka sannan ki sallah yanzu anan mu ce to tunda da an hana sallah to kuma yanzu sallah ta zamanto alal ibaha kun gane ma'ana an hana mai al'ada kamar yadda su ma wancan ai misalin da muka bada asali farauta halali ce ko sai aka zo aka hana ta to yanzu kuma daga baya da aka ce ayi muka ce za a koma akan asali to amma su ba wannan ba suka ji ba ta suka kai inda aka yi in aka ce idan aka yi umarni bayan hani to sai mu ce to ai ita an hana ta yin sallah ko to yanzu kuma da ta kare al'ada sai mu ce to tunda haka ne al'amru ba'da al-hazri lil ibaha sai mu ce kenan sallah ta zama to kawa halal ne tana so ta yi ko kanta ai kaga ba an ce haka ba kenan mu ce yanzu zai dawo alama kana alai ma'ana me asalin sallah ga mace wajibi ce ko kenan yanzu tunda wani aridi ne bujiro mata yanzu tunda ya gushi kenan yanzu zan sallah za ta dawo akan mi asalin da kenan wajibi ce kenan kaga aka ce wannan kaida ba za ta yi aiki anan ba haka manzo Allah ce kuntu na haitukum an ziyaratul qubur yace ala fazuruha fa inna tadhkirukumul akhirah da na hana ku ziyarar makabartu amma yanzu ku ziyarta me yasa saboda za ta dinga tana muku lahira to yanzu mu ce to an hana ziyarar kabari kaga nan alhazri ne to yayi aka ce fazuruha dan kuma amrin yayi mu ce kenan al'amru ba'd alhazri yadul ala al-ibaha yayi mu ce to yanzu asali ziyarar kabari ne asali addini halal ne ko kuma mustahabi ne ku rike in muka ce halal wa shine la yusabu ma la yusabu alai wa la yuqabu alai babu lada babu zini shine halal to tambayar da za a yi yin ziyarar kabari kawai halal ne babu lada babu zini ne haka ne menene kenan hukuncin shi mustahabi ne ma'ana ana so in kaje ka ziyarci kabari zaka samu lada in baka ziyarta ba babu lafi a kanka to kenan yanzu ce mai mutum shi ma nan sai udu alama kana alai qablal mani ko qablal hazin kenan zai komo hukuncin shi kafin a hana ziyara asalin shi menene mustahabi ne to yanzu tunda aka ce a komo kenan yanzu zai dawo mi sai dawo a asalin shi kenan dai mu rike wannan al-ibaha ko al-najbi kenan za a iya hadin umarni amma ana ne al-ibaha idan ya zamanto wannan abin asalin shi da mai ibaha ne kamar na farauta da muka gani to sai na gaba malici wala yaqtadi takrar al-sahih shi al-amru la yaqtadi ai la yufidu at-takrara baya fa'idantar da maimaiti al-sahih akan magana mafi inganci ma'ana idan aka yi umarni asali in kai so dai ka sauke kun gane shi ne yake babu takrar babu repetition in aka yi umarni asali shi ne kawai in kai so dai ka sauke in kai so daya ka sauke sai sa malamai suka ce akwai abubuwan da in dai ba a samu dalili ba da ya nuna cewa za a ringa yin su to in kai so dai ka sauke misali nan da aka ce ai al'amari yana fa'idantar da cewa baya fa'idantar da takarari ma'ana maimaici a ce ka ta maimaita shi in aka umarce ka da yin abu in kai so dai ka sauke sai malami suka ce misali da Allah ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ya ayyuhal ladzina amanu sallu fa aina sallu minene fil amr ne ku yi salati ga manzon Allah sai malami suka ce idan ashe an a rayuwarka so dai ka taba ma manzon Allah salati ka sauke wannan wajibi amma abin da zai biyo ba zai zama to mustahabi ne kuma in kai zaka samu lada amma in baka yi ba baka da lili amma in a ce baka taba yi ba ko da so dai ne to ka saba ma wannan ayat da Allah ya yi wa ladina amanu salli to amma akwai abubuwan da ake samun dalilin da yake nuna cewa za a maimaita su yanzu misali aikin haji walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ku kalli ayat Allah ya ce walillahi alan nas lalle Allah ya wajabta wa mutane hajjul bait ziyarar dakin sa to da aka tsaya anan Allah ya wajabta musu ziyarar dakin sa da zai zaman to kenan ne kowa ya shiga amma ya kace liman istata'a kenan da an yi kai da wanda ya sami iko kenan yanzu wajibi ya sauka daga kan kowa ko mumi alal mustaqi wanda yake da iko to shi wannan wanda yake da ikon shin tun lokacin da ka samu iko wajibi ne da kenan yanzu asali tunda Allah ya ce liman istata'a wannan istita'a da aka kawo wani sharadi to da asali anan duk shekara indai kana da istita'a ne kai to sai amma manzo Allah ya ce so dai ne to wannan kaidar da manzo Allah ya kaga hudda shi sallah wani ya tambaya Allah ya ce bi sallah qimu salata amma me yasa kullum muke yin sallah kusan me yasa to ai sallar da muke ba dan saboda umanni bane ba saboda me saboda sababin ne yake maimaituwa sababin yin sallah an sanya mana a kullun zaka yi sallah idan rana ta yi zawali inda a ce a shekara so dai rana take zawali da shikenan ma'ana mukaddara a ce yau rana ta wuto ba za ta ƙara zawali ba to da shikenan amma gobe ma za ta wuto ta yi zawali ko to tunda an sanya mana alaka ne da rana duk in ta yi zawali to zabi to zawalin kullun tana yi ko to in ta dole yi amma da za ka kaddara kawai rana ta wuto so dai ne ba ta yi zawali to da shikenan to kaga yana da alaka ne da sababi amma ba da umarnin ba tunda da umarni ne da so dai ne za a yi sallah ko to tunda haka ne idan mai kiran sallah ya kiran sallah ijabatul muazzin amsa ma mai kiran sallah shi ma an kadi ba me yasa kake amsa mai saboda ya kiran sallah ko to tambaya anan shin idan mutum ya ji kiran sallah misali kada ta a ungo ko akwai masallaci biyar wannan ya kiran sallah ka amsa wancan yayi shi ma dole ne ka amsa me yasa yawa to ka ga an zo yan wajibi bane ba kana muna zan san abin da yake wajibi ne shi kuma ijabatul mu'adhdhin ba wajibi bane ba saboda malume ba sai ba in baka amsa ba kana da zunubi kenan ko gane hukunci shi daban ne kenan to muji na gaba malaci wala yaqtadil fawra kuma shi umarni baya hukunta alfawr ma'ana gaggautawa almubadara shine alfawr gaggautawa ma'ana da za a umarce ka da yin abu to baya hukunta gaggautawa sai yanzu muna cikin wannan fasalin sai na ce ma wani ukhruj dan ne ba mai amani da ukhruj sai dai ce qum tashi to in nace qum sai na kare to asali wannan la yaqtadil fawr baya fa'idantar da dole a yanzu zaka tashi shine yake ni wala yaqtadil fawr ma'ana shi umarni baya fa'idantar da alfawr ai bi ma'ana almubadara gaggauta yin wannan abu illa idza wujida karina haidai an samu ni dalili misali da zan ce mai qumil an to dole yanzu ta tunda na ce qum al an ma'ana ka tashi a yanzu ko ukhrij al an ka wuce yanzu to yanzu kaga wannan al an din ta hukunta wannan kenan zai wuce yanzu amma da kawai nace mai qum to bai fa'idantar da wannan to amma kuma su malamai suka ce a umarni yana fa'idantar da alfawr sai suka kawo dalili suka ce a qur'ani Allah ya zo cewa yake wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa wajen neman samun gafarar ubangijin bi fi'lil ma'mur wa tarkil manhi ta hanya aikata abinda Allah ya umarce ku da bar abinda Allah ne kaga Allah ya ce wasari'u kuma wani ya ce inna mukalu bisari'una bil khairat suna gaggawa wajen aikata aikin alheri a wani waje Allah ya ce fastabiqul khairat suka ce to tunda Allah ya ce ayi rigirigi to rigirigin kawai an ce ma kai kawai yanzu zaka yi suka ce na biyu kuma in aka sa ka yin abu zai zamanto in aka ce maka kai abu in kai shi akan lokacin bilfaurin da gaggautawa zai zama dole zaka samu mi bara'atu zimma kenan ka kubuta daga wannan abu sai sai aka ga malamai hatta ayyukan manafila suka ci ana so ka gaggauta yi yanzu misali sita shawwal kun ga sita shawwal a iya watanni ake so kai shi da ko to amma ya malamai suka ce ana so ka gaggauta yi saboda ni baka san ba irin wani abu da zai bujuro ma nan gaba kana yace a ni a goma karshe zai ko a goma tsakiya to tayi a goma tsakiya ko ka ga mutane rashin lafiya ko wani bulaguro ya gitto maka ko wani dai wani abu sai ya hana kai to amma kai da harkowa to irin wannan ne zaka ji wannan ya ce wallahi sauran ne daya sauran ne biyu irin masu kaiwa ne karshen nan to kai ko da mu Allah ya baka shawara ce fastabiqul khairat shi yasa kake ga wanda suke da wurwuri kawai sun shiga shi a amma kai ka zo kana ta su yanzu aka maka Allah ya zai ai uku ne ban yi ba uku ba ladan zan samu ko ya ne ne to amma kaga da ka gagwatawa da ba a samu wannan mushkilan ba da haka dinan malamin ya ce wallahi ka ta din faura akwai malaman da suke da ji akai suka ci abin da kudi duk da ba an ci dole bane ba amma suka ce dai al afdal wal ansab wal aula kina an mutun ya zamanto yayi alfaura ya gaggauta da musamman aikin alheri ba a yi jinkiri na gaba ma da yace wal amru bi ijadi fili amrun bihi to yace in aka yi umarni da yin aiki ijadi bi ma'ana insha yin aiki shine al ijadu ma'ana yin aiki fara yin aiki idan aka umarce ka da farar da yin aiki to amrun bihi kama ana umarta ka ne da yin aiki na cewa ne kom to yana umarta ka ne da tsayuwa nan tashi zaka kuma ya mallace wa bi malayatin mulfilu illa bi haka nan duk abin da aikin ba zai samu yadda shi ba to shi ma wajibi ne shine malami suka ka ka'idan malayatin mul wajibu illa bihi fa huwa wajibun wa malayatin mul mandubu illa bihi fa huwa mandubun misali at-taharatu la tatimmu as-salatu illa bit-tahara idan at-taharatu wajibatu li anna salata la tatimmu illa bit-tahara idan at-tahara wajiba kama anna salatu wajiba ma'ana sallah ba ta yi wahi da tsarki ko to tunda sallah ba ta yi wahi da tsarki to shi ma tsarki wajibi ne saboda bi yuwa mi ai sallah ai an yi tsarki to shi ma tsarkin wajibi ne daga kenan kaga yin arwala misali makaddara koda ba samu wani dalili da yake nuna akan yin arwala ba da za a sanya mana sharadin cewa kar ku yi arwala sai kun yi sallah to yayin mu ce to tunda an ce kan mu yi arwala kai kan mu yi sallah sai mun yi arwala to tunda sallah ba ta yi wasi da arwala to ita ma arwala wajibi ce tunda in ba mu yi ba arwala babu yadda za mu yi sallah to ba wannan ba as-salatu fil jama'ati wajibatun yin sallah a jami'i wajibi ne da namiji to tunda wajibi ne to zuwa sallah shi ma wajibi ne tunda in baka je ba kai sallah jami'i to dan haka wannan almashu ila salatu shi ma zaman to wajibi tunda in baka je ba ba yadda za a yi sallah ko to zuwa din shi ma wajibi ne mu dawo at-tahara tsarki da ake wadi anan me asalin shira'il ma me asalin ka sai ruwa ta akwai nasu da yace dole mutum ya sai ruwa to amma tunda at-tahara la tatimmu illa bil ma'i wassalatu la tatimmu illa bi taharati fa shira'ul ma'i li ajli taharati li qada'i salati wajib baywa ai sallah sai an yi arwalla baywa ai arwalla sai da ruwa kuma gara da kudi ga ruwa to sai ruwa a lokacin wajibi ne amma asalu shira'ul ma halal amma tunda baywa hanyar da zaka yi arwallar dole ka sai ruwa to wannan a lokacin sai ruwan da ya zama to dole to shine ma la tatimmu wajibi illa bi wa huwa wajibun kaga sai ruwa asali ba wajibi ba amma tunda bai yiwu ba sai kasiya zaka yi arwala to wannan sai a lokacin ya zama wajibi da suka ce kuma la tatimul mandubu idan ya zama to abu nafila ba zai yiwu ba sai da wannan abin shi ma zama nafila misali sanya tarare in zaka je juma'a ko masallaci ma mustahabi ne musamman shi na juma'a da ma ya zo a hadisi ma manzo Allah ce zaka je wa anya mustaqiban mutun ya fesa tarare to tunda sanya tarare mustahabi ne in za a je to siyan shi shi ma zaman to mustahabi asali siyan tarare bi ne ne halal ne to amma idan ya zaman to ta siye shi dan ka fesa ka je masallaci to wannan sai za a baka lada tunda ma la yatimul bandubi illa bi fawwa mandu kaga anan ka samu lada to shine nan malai babu misali yace kal amru bis salati amrun bit taharati al muaddiyati ilayya kun ga kashi yace kamar da aka umarni da yin sallah umarni ne da yin sarki al muaddiyati ilayya wanda he da shine za a yi sallah yace wa idza fu'ila yakhrujul ma'muru anil uhdati yace idan kuma ka aikata haka yakhrujul ma'mur kai al ma'mur wanda aka umarta zaka fita anil uhdati daga wannan abin da aka alakanta ka da shi al uhda shine ta'alluqul ma'muri bishai ma'ana kai da aka umarce ka idan aka rataya ka da wani abu to idan kai wannan abin to ka zaman to ka samu bara'atu zima shine al'uda ma'ana idan ka aikata haka to shikenan ka kubuta shine al'uda din sai malaci allazi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhulu abin da yake shiga cikin umarni da hani da wanda baya shiga to asali wannan kamata ya zaman to kokali ba yanzu ba mun gaba al'amuru ba to malamin sa suka kamata ya ya kawo annahyu kuma sai zai kawo babun ababan da umarni da hani suke shiga da wanda ba sa shiga dan ayanzu bai kamata ba a ce komai idan zancan umarni sai mu shiga kuma ababan da umarni da hani suke shiga ai dole sai mun ga hani to kunne sai mu zo mu shiga ne babun da yake bayani akan umarni da hani to yanzu mu dawo mabahasin nahi na kasan nashi domin mu fahimta wannan nabin mabahasin nahi domin yin bayani akan al'amuru to sura annahi hani yace wa nahyu istida'u tarki ai talabu tarki neman abar abu bil qauli da furuci mimman huwa duna ga wanda yake kasa da kai ala sabil wujubi akan fuska ta wajibi wa yadullu ala fasadil manhiyu anhu kuma idan kaga an hana abu to yana nuni wannan abun batacce ne saboda ba a hana abu mai kyau sai abin da yake mi mumuna to shi yasa in mutun ya fahimta shari'ar musulunci idan Allah ya ce kar ai abu to ya kamata kai a matsayin ka na kasan Allah alhakimu ne mai hikima ne Allah bai abu ba tare da hikima ba ba tare da wani dalili ba shi yasa akwai ilimi mai zaman gashi da ake cewa ilimin maqasidish shari'a shi abin da yake tattaunawa akan shi manufofin shari'a wani aka ce ai abu kaza meye manufa aka ce abar kaza meye manufa to amma malamai suka ce a dunkule ilimin maqasidish shari'a manhajin shine me ko kuma suka ce in ka dauki musulunci gabaki ɗaya shi manhajin shari'ar musulunci bi sifa amma a dunkule shine lijalbil masalihi wa daf'il madar a janyo ma amfani a tunkuɗe ma banna to duk abin da kaje Allah ya ce ayi to akwai maslaha akwai amfani a ciki in ma duniyawiya wa in ma ukhrawiya wa in ma duniyawiya ukhrawiya ko dai wannan abin akwai amfani a duniya ko a lahira ko kuma ya haɗa bin ma duka duniya da lahira in kuma kaje Allah ya ce kar ayi abu to akwai mafsada in ma duniyawiya au ukhrawiya au ma'an akwai banna ko a duniyarka ko a lahirarka ko su duka bin akwai cutarwa shi yasa zamu ga shi Allah da ya halice mu ya fi mu sanin kanmu kuma shi ya halice komai in yace ma kar kai abu kaza to ko ka bari ko da baka fahimci ba meye sirri da hikima da manufar da yace kar ai shi wanda ya halice ka yace kakai kakai saboda ai rashin yin ne zaka samu zaman lafiya in komai yace ai to kai to shine malai yace wa yadullu ala fasadil manhiyu anhu in kaga an hana abu to yana nuna wannan abin da ban batacce kenan aka ce hani kenan wannan kuma shi ma irin na amri ne hani daga in aka yi hani daga na sama zuwa na ƙasa ko kuma idan aka nemi barin yin abu daga na sama zuwa ƙasa shi ake ce mai hani daga kuma na ƙasa zuwa sama du'a daga tsarikun juna ya zaman to iltimas yace wa taridu sigatul amri wal muradi bihi al ibaha to kaji yace ana iya samu to kaga wannan ma malami suka ce kamata ya zo a babul amri in kuka lura ai zancan hani ne muke ko ya aka ce wa taridu sigatul amri sigal amri tana zuwa wal muradu bi ana nufin ta al ibaha halati aw al tahdid ko tsoratarwa aw al taswiya ko daidaito ko daidaitawa aw al takwini ko kuma a nuna samu abu to kaga wannan shi ma ababun amri ke to wa taridu sigatul amri malai ce ana iya umarni amma abin da ake ni da shi halati mun buga misalin shi ai ko wai za halaltun umarni ne aka amani ake ni halati aw al tahdid ko kuma tsoratarwa umarni ne za a yi amma kuma me tsoratarwa ne ake misali da Allah yake cewa wajen tahdidi ma'ana wajen tsoratarwa inna ma ai ta shige mu yawa kaga nan fal ya hazari kaga nan me akai umarni ne akai amma me ake ni tahdidi ne tsoratarwa ne kenan fal ya hazari kashedin allazina yukhalifuna al-amri wanda suke sabawa umarnin manzo Allah anan ka kalla me akai ai kamar umarni ne fal ya hazari aka ce an yi amfani da lamul amr wanda take shiga fi'ilu mudari kamar irin wal yasta'fifu allazina la yajidun kaal wal yaktub bainakum katibun bil adl duka wannan siga ce ta umarni in aka samu lamun amr al makruni bi fi'lin mudari to kaga nan umarni ne aka amma me ake ni tahdidi ne tsoratarwa ne to kaga ya shiga nan abi taswiya ko adidita Allah yake cewa eh muke da suna sawabun alaikum islawha fasbiru aw la tasbiru ko kalli islawha fasbiru umalini ku yi hakuri aw la tasbiru ko kada ku yi hakuri kaga an samu taswiya ko ku yi hakuri ko kada ku yi hakuri sawabun alaikum dai ne akan ku kamar da tan Ibrahim suke cewa eh muke da suna ajizina amsa barna ko mi taraki ko mi shu mu ɗan wata dade ne ma'ana yin rakin su biya sabu a tausaya musu a ce to wannan bayan Allah sun taya kuka wa mi sariku na fiya rabbana akhrijna ko an tausaya musu mu yanzu a nan duniya amma dai yake kuka ba a ce ba to shikenan yanzu ko uku ba ce za a ba mutum misali ka dadi ba ko uba zai ma dan shi zai ba babu dan shi kashi idan ya ririce yana ta kuka yana babu wallahi ba zan kara ba babu eh ga ku a ji tausayi shi a ce ki ka to su ɗan wata sun dauka irin a duniyance ne in kai tayin kuka sai a tausaya ma to su tayin kukan shiru ba a tausaya musu su ce to yanzu kuma a yanda za a yi mukami kowa da azabar da ake mi ya jure kai ya kuka wata kila a ce wancan layya da da suna ta kuka amma an sai tsit ko a tausaya musu to ni ne in suka yi shirin suka yi shiru suka yi kukan suka yi shiru sai su sawawun alaina ajizina amsa barna ko mi tarakin ko mi hakurin sawawun alaina daidai ne ba mana ba sauraron ku to shine Allah ya ce ku sadar da su cikin wuta wannan ku sanya su wuta su yi hakuri ko kasi hakuri duk dai ne akan su inna ma tujzauna ma kuntum ta'malu to kaga nan shine da taswiya tunda ai duka umarni ne akai isbiru umarni ne akai aula tasbiru kaga nan mi shi ma haka kada ku yi hakuri kenan ana nin taswiya ne abi takwin in aka ce at-takwin shine zamantu ijadu shay'i ba'dal adami a samar da abu bayan babu fauran da gagawa shine ma'ana at-takwin anan ba ana nin ba at-takwin kasantar da abu ko a samar da abu misali kunu kira da tani ku kasance barrai da barrai ne kaga ijadu shay'i ba'dal ami ba'dal adami fauran ku zama to barrai kai tsaye wannan da sura ce wata eh arab to ai me khasi ne muka ci a can ma khasi ne wannan da bakara ne me farko aya laqad alimtum allazina atadaw to kaga kunu qiradatan kenan shine takwin an ce maza su zama barrai suna khasina bi ma'ana zalilina ma'ana makasanta to sai mu dawo allazi yadkhulu fil amr wan nahy to yanzu mun ga al'amuru mun ga annayi wannan umarni da Allah yake yi ko manzon Allah yake yi ko kuma hani da Allah yake ko manzon Allah yake ya shayi kowa to shine ma da yace mana allazi yadkhulu fil amr wan nahy wa ma la yadkhulu ma'ana su wane ne suke shiga cikin umarni da hani su wane ne ba sa shiga to shine ta yadkhulu fi khitabillahi ta'ala wanda suke shiga cikin khitabillahi ta'ala aka ce khitabillahi ta'ala shine abin da ya shayi awamirillahi wa nawahihi umarni na Allah da hannunsa sune almu'minuna sune mu'minai to mu rike dan da aka ce mu'minuna kawai ta ce to mu mata mun mutata dan nan mu'minuna jam'u muzakkar salim ne a'a nan za a yi nan an ce mu'minuna ne min babil galaba alqur'ani Allah zai ta kawo hukunci yana ambatan maza amma bayana nuna wa maza kadai bane hada mata to amma janibul rijal ake taglibi ma'ana a rinjari a ce kawai ar-rijal ai sai sa mata haida suka taba kawo koki su sun dauka kawai kullun aka zo ya ayyuhal ladzina amanu allazina amanu maza ne wawo jama'a ce ko ina ana ar-rijal da sauransu eh suka kawo kara to shine Allah ya sako da akwanta musu da hankali innal muslimina wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina aga hankali sai kwanta har zuwa wazakirillahi kasai wazakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima to nan aka ce almu'minuna ya hada rijalan wa nisa'an mazan su da mata zukuran wa inasa kenan yana shafan mu'minai ne to amma mi wasai wasabiyu wal majnunu ghayru dakhilina fil khitab man huwa sahi mal murad bi sahi huna man tuwa mal murad bi sujudi sahw to man huwa sahi afkaran ne asahi na ismu fa'il ne min saha yasuhu sahwan aka ce asahi malamai suka ce abinda aka yi al-asahu shine nisyanu shay'i wal ghaflatu anhu adamul intiba kenan shine rabkana ne wanda bai da intibai fada bari bai da bai fada kuwa ma'ana wanda zai zama to bai da intiba ma'ana na rabkani shine yake ce asayi to wanda yake rabkanan ne shine yake ce asujadar rabkanwa wasabiyu shine yaro asalin asabihu min al-wiladati ila al-fitani aka ce asabi a larabci asali shine idan aka haifi yaro har zuwa ayaye shine yake ce asabi amma malamai suka ce ana amfani da shi lisagir alladhi duna al-bulugh yaro ma wanda bai balaga ba ana yace asabi kenan da yaro wasu kace duna al-mumayyiz wanda bai kai ba shekarun tamyiz ma'ana wayo kamar zuwa shekara bakwai kenan in ya kai shekarun wayo a ce mai al-gulam abin da ya sama wal majnun kenan ne asabi ana nin yaron da bai kai ba shekarun tamyiz wal majnun shine wanda yake da faqidul aqli wanda bai da hankali to aka ce da asahi da asabi da almajnun ghayru dakhilina fi al-fitab su ba sa shiga cikin al-awamir wan nawahi to amma kaga kana buƙatar dalili shi asahi me yasa aka ce bai shiga ciki akwai wanda san dalili arab kanan ni anan ku saurara abinda yake da asahi anan anna wanda yake ni wanda yake da annisyan annasi za a ce a mantuwa da ake ni anan to akwai dalilin da yana cewa in ka mance Abubakar ne ashina rabbana la tu'akhidhna rufi al-qalam mai ba wannan ba anan babu annisyan manzala yake cewa inna la tajawaza li an ummati al-khata'u wan-nisyan wa mastukri wa Allah ya yakuwa ga al'ummata idan suka mance basibo na abu na farilla ko kuma suka mance suka yi wani abu na laifi kenan anan in na yin farilla ne in suka mance basibo ba a rubuta musu laifi ba in kuma na laifi ne suka mance suka yi to anan mi ba su da laifi to mu diba mu dauki kadin biyu shi na yin aikin farilla ai muna sanar da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nasiya anis salati afwan man nama anis salati aw nasiha falisalliha idza zakara kazalika waqtu manzo Allah ce man nama anis salati wanda yin bacci bai yi sallah ba ma'ana bacci ne yasa bai yi sallah ba ko mantuwa yace to falisalliha idza zakara idan mantuwa ce to daga katuno yake sallah a lokacin kai shine lokacin ta nan ba kadari bane kai ba kazalika waqtu manzo Allah ce saboda mi mantu manci ya ce kai to tunda a yanzu ka tuno to a yanzu kai ta to ana ma ka wani kuskure da muke kai ga mutum misali a kaddara a yanzu nan sai ka tuno jiya baka yi ba sallar magriba ba misali a yanzu kuma yau kai ka tuno to a yanzu da ka tuno a yanzu zaka yi ta haka manzo Allah ce ba ta zaka yi bari sai magriba ta zo kai a manzo Allah ce a yanzu zaka yi ta fazalika waqtuha a yanzu ne lokacin ta tunda manci ya ce kai kuma yanzu in kai za a baka ladan kamar ajiyan kai ta a lokacin ta shine manzo Allah ce ko kuma bacci ne bacci ne yasa baka yi sallah ba to kana farkawa muqaddara da za a iya kaddara a ce mutum a ce bayan sallah asuba ka kwanta baka yi ba bayan sallah asuba ka kwanta bacci sai yanzu nan ka farka to a yanzu nan ka tashi in kai azhar da al'asr za a baka ladan kamar a lokacin su kake tunda bacci ne yasa ka to kago wayannan to kenan kun ga mun ga annasi abin asahi abin da ya shafi mantuwa kenan shi kuma asabiwa manzo Allah ce rufi al-qalamu an salasati an dauki al-qalami na rubuta lada ko zunubi akan mutane guda uku yace na farko ani na'imi hatta ya sake kaga shi ma shugo nan mai bacci har sai ya farka yace wa anis sabi hatta ya buluga ko kuma hatta ya hadalima ko hatta ya kubura duka sun zuwa wayo ko ya girma ko ya balaga ko kuma mai da hukumu kace yawa ko ya mawarki ba ma'ana dai duka ana nin har sai ya balaga kenan yaro hasiya balaga kenan taklifi yake hawa kanshi to amma zai tambaya me yasa ake umarta yaro da yin sallah liyatar ya ta'awwad ma'ana dan ya saba shi yasa kaga manzo Allah ce ku koya mai sallah li sab'in muru auladakum as-salata li sab'in wa darbuhum 'alayha li ashri wa fariqu bainahum ai a lokacin ba ta waje ba amma me dan ya saba ne abinda bawashi yake cewa ice yana tsanye ake lankwasa shi me girma bai lankwasa kuma mu diba ai mu misali tarbiyyar da iyaye suka kadi ba kaga wanda a gidansu aka tarbiyyace su tun yara da yin abubuwa na ibada kamar sallah da azumi da sauransu zaka gani suka girma ba sa shan wahala amma kaje ga yan bariki kaje nan ne ya mai kaga wanda suka zo na yami duk da yanzu Allah ya taimake shi yanzu mutane sun dan harawa ganewa to amma da zaka ga wani zai iya tashi kaga baya azumi Allah ya kaje har yanzu akwai irin wajajen da in kaje yadda ka san a baki bude kayan ce yace kaca kaca wallahi baka taba ce kaga mu yanzu na azumi kana iya gane ba azumi duk masu sayar sayar da na bakin titi da wata waina da wata kosai da wata awara duk ba sautuwa da sayi to amma Allah an kaje tun su akwai ungwanin da kawai kaca kaca baka bambance ba azumi da ba azumi ba saboda ni ba sa ba musu ba suna yara da azumi su ɗan bariki da gani suke kuma tausayi da Allah tambaye da za a yi da uban da Allah da ya halice shi wa fa wani tausayin shi haka ne Allah da ya halice shi ya fi tausayin shi wa ba ku ga manzo Allah ba a wani yaki da aka taba zuwa wata mata ta nemi ɗanta ta rasa da ta same shi ta hankalin ta biya tashi da ta same shi ta dauke shi tana ba shi mama hai manzo Allah ce ya kuke ganin wannan yadda take jin tausayin shi kuna ganin za ta isa shi wuta suka ce la ya rasulullahi abadan suka ce har abada yace to Allah yi Allah tausayin da yake muku yafi tausayin da wannan mahaifiya take ma dan nan nata to amma kaga to shi Allah ne yace a umarce shi da yin sallah to yanzu uwaye ne zaka ga zasu musallaci ba sa biwa da yaran su wannan koya musu ne kake ko ke uwa zaki sallah rake da ayyanki ku tashi ku to amma kun san wani abu ba haushi balarabi yace me yake da suna faqidu shay'i la yu'tihi wanda bai da abu ya bayar ma'ana akwai uwayen da yata kore yara sallah ana kallo ita kuma ta ci gaba da sallah in suka gano haka wallahi suka wata makota za su shiga amma in kika saba ke da kake kina sallah akwai lokacin da ba kike musu magana lokacin sallah daga kin je kin aro lafi zuwa ki sallah su gane wani lokacin sallah koya wasu shi yasa kuka ga tarbiya a zamanin take da wahala saboda ni duk uwar da take so yadda ta tashi tarbiya ko danta duk abin da ta tambaye da kyau sai ta kudin nisance shi da ƙarya da zagi amma bai ruwa ki hana danki ƙarya kuma ke kina yin ƙarya a gaban su yake tura su wajen baban su a baki kaza kuma ba kazan bane zai ba ko na ta yi guri kaza kuma ba haka bane ba ko kuma ki zagi kuma ki ce kasi to kun ga dai yaro ana koya mai abubuwan ibada ne domin in ya tashi ya saba da su hatta wannan sai ya ji jabi ni haka yanzu ba ra akwai wata da irin ɗan bakan su ne suke zuwa irin an kasu nan da magara sai aka gata makaranta ta sai ita tsohuwarta take cewa suna da matsala guda daya ita wannan bata iya sa hijabi ma'ana wai ba iya bata alfar ba makaranta ba kawai ita bata iya jurar sa hijabi ne kwata kwata nace to kin ga dai makarantar da nace shigo ki gani anan kin ga bata bata da hijabi nace kin ga ai bai yi ba amfani da kan zabo nace ba ne dai a ce awaba mako nace to yanzu ko hakuri zata da saba sanyawa kuna ji wallahi tsohuwa ta mu in ta zo makaranta ai awa 1 da rabi yanzu mukaddara a ce da mare ce an zo an shiga 4 da rabi an tashi ƙarfe 6 yace in ta je makaranta ziran ta yi ta jaje wallahi ni wallahi wannan abin kaza da kaza nace to kaga matsalar da aka samu uwayen ta ne ba sabu kudi su koya mata saba to kaga wani shi to wa'annan wal majnun hadisi mazala ce wa anil majnun hatta yafika mahaukaci shi ma babu alƙalami akai shi to amma tambaya anan me hukuncin idan yaro kana da mota ya je kashe ma gida shi tunda babu takalifi akan shi za a biya tambaya ta biyu in yaro yana da dukiya a kaddara ɗan shi dan wata biyu ne ma ko ba dukiya ta kai nisabi kuma haulani yake wai akan ta za a huda tambaya ce an ce babu takalifi akan shi za a huda zakka a duke shi in yayi banna ya je misali a kaddara wani ne ji maciwo ana bukata an bugo ordonance an ce an sai magani ya kwala mai dutse ko kuma ya ji ya samu ta mutane ya kashe mitar za a biya a cikin kudin shi to me ma'anar takalifi to anan kenan ku saurara ana nihin abin da yake haƙi ne na Allah duk da wani ya ce to ai zakka ma haƙi ne na Allah to yake ce to ai wannan ana neman alhukumar takalifi wanda yake cikin hukumar wadai me hukumar wadai abinda aka sanya mai sababi da sharadi da mani ai mun gani ku zakka akwai sababinta akwai sharadinta to idan ta cika wannan sababin da sharadin za a huda ko na ba kwaci dan ba kallon janibin takalifi haka ne duk da wannan shi takalifi ne amma shi wannan wadai ne sababi ne aka sanya in aka samu sababin za a yi in ba a samu babu to da haka shine malami suka bambanta suka ce da mahaukaci da yaro kai hata wanda yake halin bacci kadanta kana bacci wani ya aje wannan abin shi misali ni za mu masala
ƙwaryar
nono eh ka hanga shi ta a bacci
kana bacci kai ka hankali ta sai ta zubi
kawai da to zaka ce wallahi ya kai biya kace to ai maza Allah ce ba arin da'imi hatta ya sake zani ko wannan bacci ne dan haka ya ce a wannan hukumu waje ne wannan dukiya ce ka ba mutum banna dan haka wannan ya kai biya kai mana kai a ce wannan banna ce kai wannan ijrami ne kai dan haka bai shiga cikin wancan wal kufaru mukhatabuna bi furu'i shari'a malace kafirai suma mukhatabuna ana neman su da aikata furu'u shara'i nan furu'u shara'i ana ne al ahkamul amaliyya hukunce na aiki misali aka ce hukunce na aiki misali wanda aka yi umarni da yi kamar as-salatu wa zakatu wanda aka hana kamar shan giya da caca to me dalilin suma umarnin ya shahe su hanin ya shahe su da kauli ta'ala saboda fadin Allah da yake cewa ma salaka kun fi sakar kafirai ne za a ma tambaya wai me ya sanya ku a cikin wutar sakarai suka ce lamna kun ne sai amma cikin masu sallah to amma ne zai iya cewa to me yasa za a musu azaba akan basa yin sallah sai a ce to ai su ma an neme su da yi ne kudi ba a Qur'ani Allah in yace ya ayyuhal ladzina amanu mumune kadai yake di amma ga ce ya ayyuhan nasuwa to yan kowa ya shiga dan musulman da kafirai duka sun shiga to a aikin hajimi Allah ya ce walillahi alan nasi to kaga na su wa sun shiga din da aka ce annasu ne ya haɗa kowa to wani kuma zai iya cewa to ai kuma duk da haka ne in suka yi Allah baya ba su lada ba ko in kafiri ya aiki Allah zai ba shi lada me dalili babu imani wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi kaga sun kafirce mana shi kuma Allah bai amsa aiki da kafirci to su ma to wani zai ce to in dai tunda sun kafirta za a musu azaba to me yasa dan ba su yi sallah ba za a musu azaba a ce wannan ziyara ce azaba ta kafirci daban kuma in ya so rishin yin sallar da azumin shi ma kuma azaba shi daban shi yasa kaga wannan duk kafirin da kake gani in aka samu kafiri baya shan giya baya zina baya caca to shi azaba shi da dan sauki akan wanda shi kuma ga kafirci ga shan giya ga zina ga caca ga kisan kai in aka zo za a daidaita su wajen azaban kafirci amma shi kuma can tana bai sha giya ba bai zina ba to shi kuma yana tsoriya azaba ce shine bambanci naga mali ce wal amru bi shay'i nahyun an diddihi yin umarni da abu kamar an hana kishe shi in aka yi umarni da abu kamar an hana kai kishe shi misali idan nace ma kom me yake ni da kom me kishe tsayuwa idan aka ce ka tsaya kamar an hana kami an hana ka zama ne to shine wal amru bi shay'i nahyun an diddihi to yanzu mu dawo idan Allah ya ce aqimu salata ku tsaye da sallah to nahyu adidihi me diddu iqamatu salah adamu iqamatu salah rishin tsaye da sallah kenan yanzu tunda Allah ya umarni da yin sallah to rishin tsaye da sallah to wannan abun shi ma haramu ne shine wal amru bi shay'i idan akai umarni da yin abu kamar an hana kai kishe shi ne in aka ce kai sallah kamar ana hana kami rishin yin sallah in aka ce kai azumi kamar ana hana ka rishin kin yin bi azumi idan aka ce kai sallah a tsaye kamar ana hana kai rishin yin bi sai dai in akwai larura ko uzuri amma dai babu larura shi yasa aka kalli malamai suka zo ta ciki al-qiyamu ma'al qudrati bil farida in aka samu kudura kuma kai azumi to ba dai ba tunda na an umarce ka ne da yi a tsaye to shine ma da ce wal amru bi shay'i nahyun an diddi in aka umarce ka da yin abu to kamar an hana kai yin kishiye shi ne to amma wannan bil ma'ana ne ake hankalta wannan a hankalce ne zaka to tunda an ce in tsaya ina abin da ake ni ana ka in zauna to he ma ne ce wannan hayu an shay'i amrun bididdihi idan aka hana kai yin abu kamar ana umarta kan da kishiye shi da Allah ya ce me yake da suna wala taqrabu az-zina kada ku kusanci zina aina hali ne aka yi ko to aka ce kamar ana umarta kani da kishiye ne aka ce kada kai zina me ake nufi shi wannan akwai mahallin nazar a magana shi a ibada akwai mahallin nazar tunda an ce wannan hayu an shay'i amrun bididi in aka hana ka yin abu kamar mun mace ka ne da kishe shi to tambaye da zabi me kishe zina to yana shiga kuma yana shiga kuma mi kamewa kuma walista'afifi lazina la yujnikan kene yanzu in aka hana kai mudiba in kana da hali a ce kai in bakare a ce ka kani tunda ma Allah ya ce walista'afifi lazina la yujuna nikan ya ma shar sababu mani sata minkum alba'ata to kaga ni idan bai da ba'a kuma wa to shine walista'afi ko kuma a ce hay azumi a ci a wancan ya bada ai azumi a can kuma an ce a kani kene dai aka hana ka wannan to haka nan idan aka hana ka me yake da suna kamar yanzu tsayuwa sai aka ce ma la taqum ni zaka yi eh aka tashi to me aka san shi ka zauna ta aka la taqum eh zaka zauna to yanzu misali in aka ce la taqum he ka kwanta yayi eh yayi ai kokali sai wace aka na ka hana kwanciya to kokali anan malami sun hudo ta kaida kokali ta suke al'amru bi shay'i nahyun an adadadihi wan nahyu an shay'i amrun bi ahadi adadadihi wani ayi misali za gani misali yanzu da muka ce kom ka tsaya to anan in ka zauna bai yi ba in ka kwanta bai yi ba in ka kishingida bai yi ba in ka tsugurna bai yi ba dole ka yi to in aka ce kom an hana ka duka kishiye tsayuwa me kishiye tsayuwa daga cikin malamai suka ce akwai ruku'i akwai sujada akwai aljulusu akwai al-ittija akwai al-ittikash kishingida duka baka yi ba tunda ce akai kom kene yanzu aka yi maka umarni da yin abu duk kishiyoyin sa an hana kai to amma suka ce wannahyu an shay'i in aka hana kayin abu to amrun bi ahadi adadadi to ana umarta kane da kai eh daga cikin kishiyoyin sa da aka ce la taqum kada ka tashi ni aka hana ka tashi amma an hana ka kwanciya an hana ka kishingida an hana ka ruku'i an hana ka sujada an hana ka kwanci ai duk shi ya tsayuwa ce to anan kana iya kishingida kada iya kwanciya kun gane bambancin nasu mato al'am wasiyyah umarni